thawazero kugeze ngana makanyi soyayya kuma da taci soyayya Allah kana da ake a ciki wata rankansa ai
Soyayya alaƙar da ake a ciki wata ran